Ya, mama, ba ta kiya hurrasa mola ga lalle. Dilin ne kuma na jama'a.